Asadar ku ta zamta ki yanzu mu ne ya kammalki biya sannu sai ku rike aiki
sun ce lokaci na ne wai ne kudi ai gumi na ne yanzu da kansu sun gane cewa da mun shigo to ta kare
yanzu mu raina waka na koya na bugo sai an taka DJ Abdul Ganga Kadoka
eh boy da number 1 za su koka
ina da haka su abin na da su wai ina
matakina wai sun ga da kudi a bankina kullun kafar su kan hanya takina
tell them I am the next I am the next girl I am the best I am the best
my rap for the girls my rap for the girls
still I'm for the boys
tunda Allah ya bani ta da kubena makubani
la kusha mama kitan kudi a cika daji